أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الطاهر الأمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmai barkamu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun tarihin rayuwar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam wanda muna yin istimdadi ne daga cikin littafin Ar-Rahiqul Maktum wanda wani bahasi ne na musamman wanda shehin malami al-fadilatu sheikh Safiyur Rahman al-Mubarak Furi ya rubuta shi kuma wannan shine zamanmu na 36 a cikin karatun wannan tarihi mai albarka yau muna 25 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba Ali sallallahu alaihi wasallam wazo daidai da 2 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya a karatun da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda aka yi bayanin fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je umra da kuma yadda mushrikan Quraishawa na Makka suka turo su daga cikin jama'arsu suka hana shi shiga Makka ya tsaya a daidai wani waje da ake kiran shi Hudaybiya sannan a wancan karatu da ya gabata an kawo bayanin yadda Quraishawa suka riga turowa wakilansu ɗaya bayan ɗaya domin su zo su samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a kulla yarjejeniya duk wanda dai suka turo annabi sallallahu alaihi wasallam yana ci gaba da gaya musu cewa shi fa ba yaƙi ya zo ba ya zo ne domin yin ibada ta umra kuma ga alama nan ya taho da raƙuman da zai soke ya kuma yi haram ya taho da haraminsa tun daga Zulhulaifa wato tun daga dab da garin Madina ya riga ya ɗau haramar aikin umra ɗin amma saboda dai abin da ke zukatansu na kafirci da shirka duk da haka ba su kyale shi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun ci gaba da tafiya sun shiga garin Makka ba dan haka daga ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura sirkinsa kuma dan dangi a garin Makka shine sirna Usman ibn Affan radiyallahu anhu ya tura shi domin ya je ya same su tunda mafiya yawan shugabannin Quraishawan na wannan lokacin ƴan uwan shi sirna Usman ne waɗanda suke daga Banu Hashim kawunnansa ne waɗanda suke kuma daga Banu Umayya nan kuma baffaninsa ne da haka sai na Usman radiyallahu anhu sai ya je gare su ya shiga garin Makka ya je gare su ya nuna musu lalle haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo don yin yaƙi da su ba abin da ya kawo shi ya zo ne don yayi umra kuma bai taho da kayan yaƙi ko wani abu ba to shikenan jin haka suka ji suka amince sai kuma suka umarci sai na Usman suka yi mishi tayin ko zai je yi umra ga ɗakin Ka'aba nan ya je yi ɗawafi sai ya ce musu a tunda kuka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo yi ɗawafi ni ma ba zan yi ba ba zan yi ɗawafi ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to bayan sai na Usman yana can din kafin su sallame shi su gaya mishi shawarar da suka yanke shi kuma ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya zamto an samu daɗewa an samu tsaiko ana ta jiran shi to shikenan nan kuma sai shedan ya yada wata kururuwa ta ƙarya cewa ai an kashe sirna Usman to jin wannan sai hankalin sahabbai radhiyallahu alaihim ya tashi to sannan kuma maganar ta zo har kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ji wannan maganar nan take sai ya kira sahabbai ya ce su zo su yi mubaya'a to suka yi mubaya'a da shi sallallahu alaihi wasallam bisa cewa ko a yi rai ko a mutu ko dai sai na Usman ya fito ko kuma su shiga garin Makka da yaki a lokacin nan sai da sahabbai mutum 500 suka yi mubaya'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa cewa sun ba da rayuwarsu. To ana cikin wannan ne sai shi kansa Sayyidina Usman din gashi nan ya fito daga garin Makka, shi ma ya zo da ya yi caffa da ya yi mubaya'a. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bugawa wannan mubaya'a ta su tam cewa ya yadda da ita kuma su ma ya yadda da su. Innal ladhina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim, ay ya rasulullahi wadannan da ke yin caffa da kai ba fa da kai suke yin caffa ba, kadai suna yin caffa ne da Allah subhanahu wa ta'ala, kuma hannun Allah ne akan hannayensu. To in banda Annabi sallallahu alaihi wasallam wa zai yi abu Allah ya ce shi yayi. Irin wannan ta faru a ranar Badr, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jifa a filin, wannan jifan ya zama dalilin wato karyewar rundunar kafirai. Wa haddama ahzaban bi ramyati kaffihi fa ya ajaba min ramyihi hina haddama. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama, ayya yayin da kai jifan nan ya rasulullahi ba kai ba, Allah ne yayi jifa. To nan ma yayin mubaya'a da aka yi caffa da shi sai Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim, ai hannun Allah ne akan hannayensu, kuma kadai da Allah suka yi wannan mubaya'a, sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo adatul hasri, wato ya iyakance magana cewa kadai da Allah subhanahu wa ta'ala aka yi wannan mubaya'ar ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Wannan kaiwa matuƙa ne wajen nuna girma da kusanci da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ubangijin shi. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gaya wa mu'minai cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minin, lalle Allah ya yarda da mu'minai, ya ba su yarda shi. In yubayyi'unaka tahta shajarati, ayayin da suke yin caffa da kai a ƙarƙashin wannan bishiyar. Dama sun yi caffan ne a ƙarƙashin wata bishiya, wacce kamar yadda muka faɗa a baya, sai na Umar bin al-Khattab shi ke riƙe da reshen bishiyar, saboda kada reshen ya sauko ya taɓa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya riƙe reshen bishiyar. To haƙiƙa wannan sulhu na Hudaybiya shi kuma ga yadda aka ƙulla shi, bayan Qurayshawa sun yarda lalle ayi sulhu, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma daga nashi ɓangaren ya yarda ayi sulhu. To yayin da Qurayshawa suka san lalle haƙiƙa a wannan lokacin ba su da ƙarfin da za su iya tarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi, an suka maida abin ya zama yaƙi, to haƙiƙa abin ba zai musu daɗi ba. Dan haka nan take bayan fitowar Sayyidina Usman, sai suka yi maza suka turo wani daga cikin su, ana kiran shi Suhail bin Amr, domin ya zo ya kulla maganar sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma lallai suka karfafa mishi cewa lallai yana daga cikin abinda zai kulla na sulhun nan cewa kada Annabi sallallahu alaihi wasallam shigo musu garin su a wannan shekarar, sai dai a shekara mai zuwa. Saboda wai suna tsoro kada sauran ƙabilun larabawa su ji suna yin zance game da su Qurayshawa din, cewa lallai sun bar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo musu garin su kai tsaye, duk da cewa akwai yaƙi tsakanin su. Da haka sai shi wannan mutum da ake kiran shi Suhail bin Amr ya taho, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango shi yana tafi, sai yake cewa sahabban shi qad suhila lakum amrukum, haqiqa lalle an sawaka muku lamarinku, arada alqaumu sulha hina ba'asul rajul, ai wayannan mutanen Qurayshawa sun nufi yin sulhu tunda suka turo wannan mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam wato yayi shafa'uli ne da yanayin sunan mutum, ina sunan mutumin Suhailu, shi kuma Suhailu daga sahalu ne, wato sauki kenan, dan haka al'amari zai sauƙaƙa. Yayin da wannan Suhailu yazo yayi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam magana mai tsawo, sannan suka yi ittifaki, wato ra'ayinsu ya haɗu da na Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa cewa lallai ga ginshiƙan da za a gina wannan sulhun akai. Ginshiƙi na farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara ba zai shiga musu garin su ba, zai koma gida, ba zai shigo garin Makka ba. Idan shekara mai zuwa ta juyo, Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa an yadda su zo su yi aikin umra tsawon kwana uku, mutanen garin Makka mushrikan za su fice su bar garin. annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi da sabansa su kwana uku a wannan garin suna aikin su na umra har su yi su gama su fita kuma sannan za su shigo ya da rashin kaida wai kar su zo da makamai sai iya dai makaman da matafiye ke iya rikewa kamar dan yar karamar wuka kamar dan wani sanda dai haka amma kar su shigo da kayan yaki kuma sannan su ma Quraishawan ba za su yi wani abu na bujirewa gare su yayin da suka zo don yin wannan umrar a shekarar baɗi ba wannan shine gishiki na farko na sulhu gishiki na biyu shine da za a aje yaƙi tsakanin Quraishawa da ɓangaren musulmai tsawon shekara goma ba za a sake yin yaƙi ba don haka a wannan tsawon shekara goma kowane ɓangare suna cikin aminci su Quraishawa ba za su kawo musulmai hari ba su ma musulmai kada su kai musu hari ko a gida ko a hanya babu wannan wannan shine ginshiki na biyu ginshiki na uku na wannan sulhu da za a yi shine duk wanda yake so ya shiga cikin alƙawarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ya shiga ciki wato duk wata kabilar da take ganin cewa ita ma tana tare da bangaren annabi sallallahu alaihi wasallam to an yi da ta shiga haka nan duk kabilar da take ganin tana tare da Quraishawa to an yi da ta shiga su goya musu baya idan suka goya musu baya to suna da alfarma daidai ta su kuma duk kabilar da ta shiga a kowane bangare to za a dauke ta a matsayin cewa ita ma wani yanki ne daga wannan bangaren wato duk kabilar da ta yadda ta shiga cikin alkawarin annabi sallallahu alaihi wasallam to za a dauke ta ita ma a matsayin wani bangare daga bangaren musulmai ko da kuwa ba su musulantan gaba ɗayan su ba to haka nan su ma Quraishawan duk wata kabilar ta shiga cikin su bisa tasu yarjejeniyar to su ma suna tare da su wato jama'ar musulmai ba za su taba yakar wata kabila wacce take da irin wannan shirin da Quraishawa ba haka nan su ma Quraishawa ba za su taba duk wata kabilar da ta shiga cikin alkawarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine ginshiki na uku ginshiki na hudu kuma shine wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya yi musu zafi kwarai da gaske shine cewa duk wanda daga cikin Quraishawa ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya taho garin Madina in dai ya taho ne ba tare da izinin waliyinsa ba wato in da ne ba tare da izinin babansa ba ko babbansa wato ya gudo kenan saboda addininsa to lalle ne wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar musu da shi ya mayar da shi ga waliyinsa amma duk wanda daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ridda ya koma hannun Quraishawa to ba za su dawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ba da suka faɗi wannan sahabbai radhiyallahu anhum sai suka ji to ai wannan akwai zalunci a ciki ya za a ce duk wanda ya musulunta ya gudo wajenmu za mu mayar musu da shi a hakan amma kuma su a cikinmu duk wanda ya yi ridda ya koma cikinsu ba za su dawo mana da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu komai ku kyale su kawai babu komai daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kirawo sayyidina Ali radiyallahu anhu ya umarci shi da cewa ya rubuta waɗannan ka'idodi da aka yi na sulhu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara mishi imla'i wato yana mishi shiftar abin da zai rubuta yace mishi ka rubuta bismillahir rahmanir rahim sayyidina Ali ya zo zai rubuta har ma ya rubuta din shi sai shi wannan bakwarai shi da ake kiran shi Suhailu yace amar rahmanu amma wannan suna ar-rahmanu din nan wallahi ba mu san wane ne ar-rahmanu ba yace shi wannan bakwarai shi da yake kafiri ne sannan yace bar dai sai dai ka rubuta bismikallahumma wato da sunanka ya Allah wannan kam yace sun san shi amma ba su san wane ne ar-rahmanu ba shi ko Allah subhanahu wataala ya riga ya faɗa cikin littafin sa qul huwallahu ahad ar-rahman ka gaya musu ku kira Allah da sunan shi Allah ko kuma ku kira shi da sunan shi Ar-Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna ko ma da wannan suna dai kuka kira shi to Allah subhanahu wa ta'ala shike da kyawawan sunaye a can wani kuma yake cewa walillahi al-asma'ul husna Allah yana da kyawawan sunaye fad'uhu biha ku kira shi da waɗannan sunaye din to annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarci sayyidina Ali radiyallahu anhu cewa ya rubuta bismillahumma din sayyidina Ali radiyallahu anhu sai ya rubuta sannan sai ya sake gaya mishi ka rubuta haza ma salaha alaihi muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraishan wannan shine abin da Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da Quraishawa akai anan kuma sai wannan kafiri mai suna Suhailu yace launa alamu annaka rasulullahi launa alamu annaka rasulullahi ma sadannaka anil bait ai da a ce mun sani ko mun yadda cewa kai manzon Allah ne ai da mu hana ka zuwa dakin Ka'aba ba wala qatalna ba kuma da bam yake ka ba walakin uktub bar dai sai dai a rubuta Muhammad ibn Abdullahi sai dai a rubuta sunan shi da sunan mahaifin shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan kafirin inni rasulullahi wa in kazabtumuni ni manzo ne na Allah kuma Allah ma ya san ni manzon shi ne koda ko kun ƙaryata Allah ya san ni manzon shi ne sannan sai Umar bin Ali radiyallahu anhu yace rubuta Muhammad ibn Abdullah sai na Ali yace ka share wancan rasulullahi din da ka rubuta Muhammad ibn Abdullah sai na Ali radiyallahu anhu sai yace ya rasulullahi wallahi bai isan gogi rasulullahi ba yace ka goge sai na Ali radiyallahu anhu yace ya rasulullahi bazan iya gogewa ba to kaga anan shine malamai suke cewa ganin alfarma yafi biyayya ganin alfarmar mutum yafi biyayya domin ita biyayya kana iya yi wa wanda ma baka so wanda baka ganin alfarmar shi ma kana iya mishi biyayya amma duk mutumin da kake ganin alfarmar shi to wannan ganin alfarmar to yafi muhimmanci fiye da ma biyayya to da ganin alfarmar mutum yakan sa kai mishi biyayya a kowanne lokaci sai na radiyallahu anhu sai bi hakan ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ni a nuna min daidai wajen sai aka nuna mishi aka ce daga daidai gu kaza ne zuwa gu kaza annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya hannunsa ya goge wannan wajen malamai suka ce wannan shine rubutu kwaya daya ko kuma rike alƙalami sau daya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwarsa amma an banda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin rubutu ba wannan sa hannu da yayi ya goge wannan abin da sai radiyallahu anhu ya rubuta to shine kadai rubutun da ya taba yi sallallahu alaihi wasallam dama Allah ya ce mishi ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhuddu bi yaminik ya rasulullahi ai baka kasance kafin saukar alqur'ani dama kana karanta wani littafi ba ko baka kasance kana rubuta wani abu da hannunka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafe wannan wajen da hannunsa mai albarka to wannan shine abin da ya faru daga nan sai aka rubuta sauran kalmomin da suka kunshi wannan alƙawarin to yayin da sulhu ya cika sai kabilar Banu Khuza'a suka shiga cikin alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama can sun kasance su suna da ƙawance da Banu Hashim tun a zamanin kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib kamar yadda a baya tun a farkon wannan sira mun faɗi wannan din to shigansu cikin wannan sulhu to yana daga abin da ya ƙara ƙarfafa wancan ƙawancen da suke da shi tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tun farko haka nan akwai wata ƙabila da ake kiransu Banu Bakr su kuma suka shiga cikin alƙawarin Quraishawa wato suka shiga cikin goyen bayan Quraishawa bisa abin da Quraishawan suke kai to ana cikin wannan rubutu ba gama komai da komai ba sai ga wani mutum da ake kiran shi Abu Jandalin bin Suhay shi musulmi ne wanda ya daɗe da musulunta to amma ƴan uwan shi sun kama shi sun ɗaure shi da sarƙa sun hana shi yin hijira sun kulle shi a ɗaki sun ɗaure shi da sarƙa to a wannan lokacin ya samu dama ya gudu duk ga sarƙar nan a ɗaɗɗaure a jikin shi a hakan dai ya taho yana gungurowa da haka ne ya samu ya fito daga garin Makka to ana cikin wannan rubutu can sai gashi an hango shi ya taho daga can wato ƙarƙashin garin Makka wato can ƙasan garin Makka yana zuwa ya zo ya faɗi a gaban ƴan uwan shi musulmai sai Suhailu wannan kafirin yake cewa to wannan shine farkon abin da zamu neme ka da kai a yanzu cewa ka dawo da shi hannunmu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Suhailu ai wannan ya kamata ku kyale min shi tun daga takardar sirrin ma ba a gama rubutawa ba ku kyale min shi mana Suhail yace a'a ba za mu kyale shi ba ba za mu kyale shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan tunda ba za mu kyale shi ba shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bas su koma da shi a lokacin nan shi Suhailu ya sa hannu ya mari Abu Jandal din wato shi musulman da ya gudo din Suhailu ya sa hannu ya mari shi a fuskar shi sannan ya rike wannan sarkar da ke jikin shi ya rika jin shi a ƙasa har sai da ya dawo da shi hannun ƴan uwan shi mushrikai Abu Jandal yana ihu ya daga mure shi yana ihu yana cewa ya ku jama'ar musulmai yanzu kuna kallo za a maida ni cikin mushrikan nan kuna kallo za a maida ni cikin mushrikan nan su ci gaba da fitinata a cikin addini na su ci gaba da cutar da ni saboda na shiga addinin musulunci to a lokacin da sauran musulmai ba abin da suke yi in ba kuka ba ba abin da suke yi sai kuka saboda ganin halin da ake ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kalle shi yace ya kai Abu Jandal kai hakuri ka nemi ladanka a wajen Allah hakika Allah madaukakin sarki zai sanya maka mafita da kai da sauran da kai da sauran raunana daga cikin al'ummar musulmai waɗanda ƴan uwansu mushrikai suka hana su barowa garin Makka su hijira Allah zai sanya maka mafita kuma zai yaye maka bakin cikinka nan ba da jimawa ba hakika ga wannan sulhu da muka riga muka kulla tsakaninmu da Qurayshawa kuma hakika mun riga mun ba su alƙawari bisa cewa duk wanda ya gudo daga wajensu ya taho gare mu za mu mayar musu da shi don haka kai haƙuri kawai ba zan iya hana su komawa da kai ba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sai ya tashi ya koma kusa da Abu Jandal din ana jan shi din a ƙasa za a mai da shi sai na Umar yana bin shi a baya yana ba shi haƙuri yana rarrashi shi yana cewa isbir ya Abu Jandal ya haƙuri ya kai Abu Jandal hakika waɗannan mushrikan nan fa masu cutar da kai jinin su bai da yake da jinin kare ba wasu mutanen kirki bane kuma hakika duk lokacin da dama ta samu za mu zubar da jinin su ba komai bane su to a lokacin nan sayyidina Umar yana mishi wannan maganar da takobi a hannun shi a jikin shi sayyidina Umar din a hamata shi to yana nuna mishi inda takobin yake sayyidina Umar yace wallahi a lokacin nan nayi haka ne saboda ina fatan wai ko zai fizgi takobin ya yaba wa mahaifin shi saboda mahaifin shi ne a lokacin nan tare da shi din na yi zaton zai cire takobin ya yaba wa mahaifinsa a lokacin nan shikenan da bai yi hakan ba shikenan baban nasu ya rika jin shi a ƙasa sai da mai ya mai da shi to yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama da wancan qabiyar rubuta takaddar shikenan sai ya ce wa sahabban shi ku tashi ku soke raƙuman da kuka taho da su malamai suka ce a lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya maimaita maganar sau uku amma sahabbai radhiyallahu alaihim saboda sun riga sun yi burin har sai sun je sun yi umra sannan su soke raƙuman to gashi kuma an hana su shiga garin Makkah ban sana har su yi umrar don haka suka ƙi tashi su soke raƙuman nasu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji daɗin abin da suka yi ba a lokacin da ya ga babu wanda ya tashi daga cikinsu shi ɗin sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya shiga hemarsa wajen matarsa Ummu Salama da ya shiga hankalin shi a tashe sai yake ba ta labari ya ce hakika mutane sun saba min a yau suna nema su halaka sun saba min Ummu Salama sai ta ce ya ma'aikin Allah shin kana so su yi maka biyayya a yanzu su bi abin da kake so Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai kuwa sai ta ba shi shawara ta ce to ya rasulullahi ka fita kar kai magana da kowa a cikin su ka je zuwa ga naka raƙuman ka je zuwa wajen naka raƙuman da ka taho da su ka soke su baki ɗayan su kana gama soke raƙuman naka ka kira wanzami ya yi maka aski a gaban su shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya fita bai magana da kowa ba daga cikin sahabbai ya je sai ya bi shawarar matarsa Ummu Salama ya je ya soke raƙuman shi sannan ya kira wanzami ya yi mishi aski a gabansu yayin da mutane wato sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga haka kowa sai ya tashi ana rige-rige kowa ya tashi ya soke nashi raƙumin sannan a lokacin nan askin ma sai wanda zaman suka yi kadan sai dai wannan ya aske kan wannan in aske kan ka kana ka aske min nawa haka suka riga yi wannan ya aske kan wannan shi ma wancan din ya aske mashi nashi kan haka suka riga yi a lokacin nan kamar ayi fada saboda jiran dogon layi saboda jiran dogon layi na wanzamai a lokacin nan shi kansa abin yankan ma wasu daga cikin su ba su tawo da shi ba sun yi niyyar sai sun shigo garin Makka bayan sun yi umrar za su saya sannan su yanka amma a lokacin da suka ga haka sai suka rika taruwa mutum bakwai sai su taru akan laƙumi guda su soke shi wasu kuma sai su taru akan babban sa bijimi mutum bakwai sai su soke shi to daga nan ne malamai suka riki sunnar cewa idan lokacin layya yayi lokacin lahiya za a iya taruwa kamar mutum uku mutum biyar har zuwa mutum bakwai su sai raƙumi su layya da shi ko su sai sa riƙaƙƙe su layya da shi wannan duka ya halatta duk da cewa wannan din ya faru ne wajen yin hadaya to amma dai da hadayar da layya duka dai abu ɗaya ne to Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin raƙuman da ya soki har da wani raƙumi wanda ainihin shi na Abu Jahal ne ainihin raƙuman na Abu Jahal ne wanda irin yaƙoƙin da aka yi tsakanin su da Quraishawa aka samu aka ciwo wannan raƙumin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya soki shi a lokacin nan shi kansa raƙumin saboda ya nuna wadata Abu Jahal har wata azurfa ya sa linzamin da ya sa a bakin raƙumin ko a hancin raƙumin na azurfa ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ya soke shi dan ya bakanta ran su mushrikai din sannan bayan an gama wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga hannu yana addu'a ya daga hannu yana addu'a sai da ya addu'a sau uku ga waɗanda suka yi tankwal wato waɗanda suka aske gashin su baki daya yace Allah kai gafara Allah ka Allahumma ighfir lil muhalliqin Allah kai gafara ga waɗanda suka yi aski suka aske kansu baki daya sai wani a gefe yace ya rasulullahi hadda masu sai sai wadan muqassiri ne ya rasulullahi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kula shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke maimaitawa dai Allah ka gafartawa waɗanda suka aske kansu baki daya sai wani yace walil muqassiri ne ya rasulullahi to har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yi addu'a ga masu aske kai kwalkwabo sau uku sannan sai kuma a karo na uku din shine ya hada hadda masu sai sai din ce walil muqassiri to anan ne malamai suka gane cewa in dai a wajen abin da ya shafi aski ne na ibada kamar a Makka to waɗanda suke yin tankwal ladan su yafi na waɗanda suke sai sai saboda wannan addu'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana cikin wannan ne sai ga wani sahabi ana kiran shi Ka'ab ibn al-Ujrata aka kawo shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko miƙewa baya iya yi bai da lafiya bai da lafiya kuma ƙwarƙwata ta kama jikin shi sosai ta kama jikin shi ƙwarƙwata har zuba take daga jikin shi idan ya miƙe tsaye ko yana zaune ƙwarƙwata har zuba take daga jikin shi to kuma gashi ya riga ya yi harama Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce shi da cewa ya aski kan nashi bayan ya aski kan sannan kuma sai ya hadiya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Al-Qur'ani a cikin suratul baqara to wannan yana nuna mana kenan cewa ba wai kowace mace ce ba a aiki da shawararta ba akwai lokacin da mutum zaka iya yin aiki da shawarar matarka akwai kuma al'amura muhimmai waɗanda an yadda zaka iya yin shawara da mace har ma ka ɗauki shawara ta kai aiki da ita musamman ma idan ya zamto matar mai hankali ce ko mai ilimi kaga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shawara da mace matarsa ita ce Sayyida Hind bintu Abi Umayya wacce aka fi saninta da Ummu Salama tana daga cikin mafiya ilimi daga cikin matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Nana Aisha radiyallahu anha wajen ilimi sai Nana Hafsatu daga ita kuma sai Ummu Salama radiyallahu anhunna jami'an
to daga nan sai ga wasu mataye su kuma mu'minai sun gudo daga garin Makka sun tawo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ji labari cewa ya fito ya zo yana nan a Hudaybiya to bayan sun iso wajen musulmai sai waliyansu su waɗannan matayen suka nemi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar musu da su saboda alƙawarin da aka riga aka kulla a Hudaybiya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu a'a dalili ko shine kalmar da aka rubuta a cikin katarar da alƙawarin shine wa la annahu la ya'tika minna rajulun wa in kana ala dinika illa radattahu alaina cewa babu wani namiji da zai zo wajenka ko da a ce akan addininka yake face sai ka dawo mana da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na yadda to kaga anan rajulun aka ce namiji alƙawarin maza ya shafa in namiji ne ya gudo daga wajenku ya taho gare mu za mu mayar muku da shi amma ban da mace haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu yace alƙawarin bai shafi mata ba to daga nan sai Allah madaukakin sarki ya karfafi wannan magana ta Annabi alaihi salatu wassalam Allah ya saukar da ayoyi a cikin alƙur'ani a cikin suratul mumtahina ko kuma suratul mumtahanati a ruwayar warshi Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha alaykum an tankihuhunna idza atitumuhunna ujurahun wa la tumsiku bi isamil kawafir was'alu ma anfaqtum wa yas'alu ma anfaqum dhalikum hukmullahi yaqumu bainakum wallahu alimun hakim Allah yace ya ku wadanda suka bada gaskiya idan mu'minai mata suka zo gare ku suna masu yin hijira to ku yi musu imtihani wato ku musu tambayoyi sai mu bai'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa cewa ba za su yi shirka da Allah ba ba za su hada kowa da Allah wajen bauta ba ba za su yi zina ba ba za su aikata wani abu na alfasha ko wani abu na abun kunya ba ba za su yi sata ba ba su kirkiri wani abun kunya su tawo da shi ba to idan sun yi wannan an kulla mubaya'a da su sun yadda da wannan to shine imtihani din Allah ya ce fa in alimtumuhunna mu'minatin idan kuka gane cewa lallai wayannan matayen mu'minai ne na gaske mu'minai ne da gaske ba wai da awa suke yi ba fala tarji'uhunna ila al-kuffar to kada ku mayar da su zuwa ga kafirai la hunna hillun lahum su waɗannan matayen ba su halatta ga su kafiran ba wala hum yahilluna lahunna su ma kafiran ba su halatta ga waɗannan matayen ba to da wannan ayar ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fara haramta aure tsakanin namiji mumini da kuma mace kafira dan haka a lokacin ne sai musulmai suka rika sakin matayen su waɗanda ba su riga sun musulunta ba saboda dalilin hukuncin wannan ayar sai na Umar radiyallahu anhu a wannan lokacin ya saki matayensa guda biyu waɗanda sun kasance suna cikin shirka har a wannan lokacin ɗaya daga cikinsu da ta koma sai sirna Muawiya ya aure ta a sannan shi bai musulunta ba yana garin Makka din ɗayar kuma da ta koma sai Safwan bin Umayya ya aure ta shi ma a sannan bai musulunta ba tunda sirna Muawiya radiyallahu anhu bai musulunta ba sai a can wajen shekara ta 9 ko ta 10 shi kuma sirna Safwan bin Umayya bai musulunta ba shi ma sai a shekarar da aka bude garin Makka to hakika wannan alƙawari da aka kulla na Hudaybiya ya tasiri sosai wajen samun fatahi mai girma ga al'ummar musulmai an samu budi mai yawa su kuma Qurayshawa tun a farkon lamari sun kasance fa da ba su yadda ma da jama'ar musulmai a matsayin cewa wata jama'a ce wata za a yi la'akari da ita ba bar dai sun kasance kowane lokaci suna shiryawa ne suna kuma hada gwiwa tsakanin ganin junansu da kuma sauran kabilu waɗanda ke goya musu baya dan tunanin yaya za a yi a tumbuki al'ummar musulmi ma gaba ɗayan su daga filin daga sararin duniya ya za a yi a karkashe su ne ma gaba ɗaya wannan shine ainihin manufar su Qurayshawa to amma yau sai gashi sun kasance sun kulla alƙawari na yarjejeniya to kaga wannan ke nuna kenan cewa sun yadda ma kenan al'ummar musulmi sun zama al'umma guda wacce matsayinta da girmanta da muhimmancinta ya kai har a kulla alƙawari da su
kaga alama cewa kenan ana jin tsoron su tunda jin tsoron nasu shi ya kawo aka kulla alƙawarin yarjejeniyar zaman lafiya da su wanda da su Quraishawa sun kasance duk wani ƙarfi nasu ƙarfin dukiya ƙarfin fada aji da kowane irin ƙarfi suna amfani da shi domin su tsare wannan da'awa ta addinin musulunci katta kai zuwa ga sauran kabilun larabawa kuma suna hana mutane shigowa addinin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin da suke da shi su Quraishawa din a addinance da kuma matsayin su a duniyance matsayin su a addinance shine sune waɗanda ɗakin Ka'aba yake cikin garin su sune kuma waɗanda manya-manyan gumakan da Quraishawan ke bautawa ko kuma manya-manyan gumakan da sauran kabilun larabawa ke bautawa yawanci duka a nan garin Makka din suke da aka kasancewa su suna zaune ne a headquarter garin da aka fi bauta wa gumaka da shi yasa duk wani mai bautar gunki yake ganin su da muhimmanci sannan bayan haka a duniyance kuma matsayin su shine garin Makka ta kasance babbar center ce ta kasuwanci wato cibiyar kasuwanci ce wacce ana zuwa daga kowace nahiya ta kasashen larabawa har ma kasashen da ba na larabawa ba kasashen baƙaƙen fata kasashen Hindu da sauran gurare ne da sauran dauloli na duniya duka suna tahowa zuwa wannan gari na Makka don yin kasuwanci saboda kasancewar ta gari ne wanda yake a tsakiyar duniya kuma akan mararraba suke don haka daga ko ina ana zuwa zo ayi ciniki da su to sun yi amfani da waɗannan matsayi nasu guda biyu duka wajen cutar da al'ummar musulmai da kuma ƙoƙarin karya fuka-fukin addini amma hakika shi kansa wannan kullar sulhu dinnan da aka yi to alama shi ta cewa su kansu Quraishawan yanzu kuma sun yadda lallai al'ummar musulmai suna da ƙarfi kuma ƙarfin nasu ya kai har a ji tsoron su ya kasance su kansu Quraishawan sun yadda cewa a yanzu dai ba su da ƙarfin da za su iya tunkarar al'ummar musulmai kai tsaye su yaƙi da su kamar irin yadda suka yi a ranar Badar da ranar Uhud alƙawari na uku ko kuma in ce nukuda ta uku na alƙawarin da aka kulla shi ma yana nuni ne zuwa ga cewa lallai hakika Quraishawa sun mance da waɗancan matsayai nasu na cewa su ne kaza su ne kaza su ne kaza a yanzu babu abin da ya dame su face kan kansu kawai sun kasance a yanzu suna ƙoƙarin yaya za su yi su kansu su samu tsira daga ƙarfin al'ummar musulmai don haka wannan buɗi ne mabayyani a zuwa ga al'ummar musulmai baki ɗayansu kuma hakika yaƙoƙin da aka riga aka yi tsakanin al'ummar musulmai da maƙiyansu daga ɓangaren al'ummar musulmai ba wai yaƙoƙi ne kawai na ƙoƙarin tara dukiya ko kuma na ƙoƙarin karkashe kawai aje a karkashe mushrikai ko kuma don a ƙare mutane ba wannan shine manufar al'ummar musulmai bari dai yawancin waɗannan yaƙoƙin suna faruwa ne ta dalilin su al'ummar musulmi suna ƙoƙari ne don ba da kariya ga kansu da kuma addininsu kawai abin da suke so shine a bar su gudanar da addininsu ba tare da an cutar da su ba to gashi kuwa wannan ɗin ya faru tunda an riga an kulla wannan alƙawari kaga yanzu ba za a hana wani daga cikin al'ummar musulmai don ya musulunta ya gudanar da addinin shi ba a ko ina yake iya abin da dai dama al'ummar musulmi suke nema shine fa man sha'a falyu'minu wa man sha'a falyakfur wanda yaga dama yayi imani a bashi yayi imaninsa wanda kuma yaga kafircin zai yi to yaje yayi kafircin sa can amma kada a tsare wani daga cikin al'ummar musulmai da kowane irin ƙarfi a bashi ya gudanar da addinin shi to gashi wannan abu ya faru ko kuma ce wannan bukata Allah ya biya musu ita ya cika musu wannan burin cikin sauki ta dalilin wannan alƙawari da aka riga aka yi kuma hakika wannan da a ce ta dalilin yaƙi ne al'ummar musulmai zai za a daɗe ana gwamza yaƙi kafin su kai ga samun irin wannan yancin da suka samu ta dalilin wannan alƙawarin sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su hangi abin da shi sallallahu alaihi wasallam ya hanga ba sannan na kuɗa ta biyu da ke cikin wannan alƙawarin shine wato juz'i na biyu na wannan alƙawarin ya ƙunshi cewa duka jama'ar musulmai duk da cewa su jama'ar musulmai ba fa su suke fara yaƙi ba duk sanda za a yi yaƙi da su to kusan su ake kawo wa yaƙin ko dai a kawo musu hari kai tsaye ko kuma idan suka samu labarin ga wata kabila can tana shirin za ta kawo masa hari, to kafin ta gama shirin kawo masa harin sai a riga a kai musu hari domin san cewa ana sane da abin da suke yi. Dama Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani wa hum badakukumu awwala marra, cewa su suke fara muku da zubda jini, su suke fara muku da yaki tun a farkon damari. Wasu jama'ar musulmai babban makasudin su tsakanin su da Qurayshawa shine su fadakar da su Qurayshawan cewa kabilar Quraishi su farka fa daga wannan magagin da suke ciki, da kuma hana mutane bin tafarkin Allah da suke yi. Manufar al'ummar musulmai shine kowane bangare su zauna akan abin da akan manufar su, amma wanda ya riga musulmi to a bar shi gudanar da addinin shi, su kuma kafirin su je can su yi abin su. Kaga wannan alƙawari da aka riga aka kulla to ya samarwa al'ummar musulmai a duk inda suke yanci na gudanar da addinin su. To ha ila yau wannan hana al'ummar musulmai zuwa yin aikin umra a wannan shekarar da su Qurayshawan suka yi, to shi ma dai koma baya ne ga su bangaren Qurayshi din. Babu wani abin da za su faɗa ne su ɗan ji dama-dama a ransu in ba wannan ɗin ba, shi yasa suka faɗi wannan. Amma haƙiƙa Qurayshawa a duk cikin sauran nukuɗoɗin na wannan alƙawarin da aka ƙulla, to dama suka ba wa al'ummar musulmi na ci gaba da yaɗa addininsu ma. Domin kuwa duk wanda daga cikin al'ummar musulmai ya riga ya musulunta, to tabbas kaga ya riga ya haddace wani abu na Al-Qur'ani, zai ci gaba da yin sallah, yana qiyamul layli da sauran abubuwa haka, kuma sannan duk lokacin da wata aya ta sauka za a aika mishi da ita a rubuce, yana can a garin Makkah an aika mata da ita yana karantawa. To wannan su kuma tunda da yaransu aka saukar da littafin dama suna ji, waɗanda ba musulman ba suna ji yau da kullum, to da haka sai ya kasance kafin shekara ta kewayo da yawa daga cikin mushrikan sun musulunta, sai dai zanto kowanne gida musulunci ya riga ya shiga. Sai ya zama ta dalilin kulla wannan alƙawarin, wato an sami jama'a da yawa waɗanda suka shiga addinin musulunci. Wani dalilin kuma, da lokacin ana tsananin yaƙi da su, su mushrikan ba su da damar zuwa garin Madina tunda ana yaƙi da su. To amma yanzu tunda an kulla alƙawari babu yaƙi, suka zo su yi kasuwanci garin Madina. In sun zo kuma sukan yi leƙen asiri haka su dudduba su ga irin yanayin zaman da sahabbai suke a Madina, to sai zama abin yana burge su, irin shugabancin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa sahabbansa, da irin yadda sahabban suke gudanar da rayuwarsu cikin tsari da bin dokokin addinin Islam. To wannan haila sai zama ya kwadaitar da mushrikan, in sun koma gida sun ga sai su gaba su da wani basu da wata bukata in banda su shigo cikin wannan addinin. Saboda haka kafin lokacin da aka yi fito Makka, sai da ya zama wato jama'ar musulmai sun ninninka da haila ta dalilin wannan alƙawarin, sai ya zama kabilun Larabawa na ƙauye waɗanda da ba sa iya shigowa garin Madina suna iya shigowa yanzu, su ma dai bisa wannan dalilin lallekawa ɗin suna ganin yadda irin mu'amalori suke gudana a garin Madina, sai ya zama duk sun musulunta. Kafin ƙulla wannan alƙawarin, jama'ar musulman da ke duniya baki ɗaya naka tara su waje guda ba su kai mutum 5,000 ba. Amma bayan an ƙulla wannan alƙawarin da shekara biyu, sai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam da zai je fito Makka, sojojinsa ma kadai da mutum 10,000 ya je, wanda a da kafin a ƙulla wannan alƙawarin sojojin Annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan su sahabban an tattara su ba su kai mutum 3,000 ba. Amma a cikin shekara biyu an samu ƙarin wajen mutum 7,000 kenan, banda sauran ma waɗanda ba a je wajen yaƙin da su ba. To kaga wannan ya nuna kenan wannan alƙawarin da aka ƙulla nasara ce ga al'ummar musulmai, nasara ce mai girma ga al'ummar musulmai, amma nasara ce a ɓoye, ba nasara ce a bayyane a fili yadda kowa zai gane ba. Domin a farkon al'amari su sahabbai radhiyallahu alaihim hankalinsu ya tashi, ya daga cikin wannan tashin hankalin da suka shiga abubuwa da yawa sun faffaru. Misali, baƙin ciki mai girma ya kama zuciyar al'ummar musulmai a wannan lokacin, wanda har sai da ya kai ga wato makanta zukatan su wasu ya kai ga makanta zukatan wasu daga cikin sahabbai suka kasa hangen alkhairin dake cikin kullu wannan alƙawari abu na farko ko na dalilin su shine haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ayya ba su labarin cewa za a je ai dawafi a ɗakin Ka'aba kuma sannan har za a yi aikin umra to yaya kuma yanzu an zo har dagagarin Makka amma za a juya gida ba tare da an shiga an yi wannan dawafin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu alƙawari kuma Allah ya musu alƙawari a cikin alƙur'ani ba abu na biyu shine daga cikin dalilan da suka sa su baƙin ciki wato cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi manzo ne na Allah kuma hakika shine akan gaskiya kuma hakika Allah ya riga ya mishi alƙawarin sai ya bayyana da addinin shi kuma ya bashi nasara akan makiyansa to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam har zai kulla wani alƙawari da Quraishawa me yasa zai yadda cikin wannan sulhu har ya zama Quraishawan kamar suke da dama akan shi to waɗannan abubuwa a bayyane su ne dalilan da suka shigar da kokonto da kuma waswasi da wasu irin zace-zace a zukatan wasu daga cikin sahabbai radhiyallahu anhum sai zan wannan abin ya haddasa musu wato raunuka a cikin zukatansu har sai da baƙin ciki mai tsanani da damuwa mai tsanani ta rinjayar da tunaninsu cikin ƙarshen al'amarin wato ya zamto baƙin cikin da suke ciki da damuwar da suke ciki ta hana su hangen ƙarshen yadda al'amarin zai zama la'alla wanda ya fi su tsananin damuwa ko tsananin shiga baƙin ciki akan wannan al'amari shine sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu har sai daga ga ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah shin ba mu ne akan gaskiya ba kuma su ne akan ƙarya ya ce ƙwarai kuwa ya Umar mu ne akan gaskiya kafirai su ne akan ƙarya sai ya sake cewa ya Rasulullahi shin waɗanda aka kashe daga cikinmu ba 'yan aljanna ba ne su kuma waɗanda aka kashe a cikinsu su mushrikai 'yan wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙwarai kuwa haka ne ita ya Rasulullahi dan me za mu yadda mu yi wani alƙawari da su har mu yadda a cikin wannan alƙawarin ya zama kamar su ne a sama mu kuma da mu da addininmu kamar mu ne a ƙasa sannan mu koma gida ba tare da mun shiga wannan gari mun yi abin da ya kawo mu ba in yaso duk abin da zai faru tsakaninmu da su ya faru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya kai dan Khattabi haƙiƙa ni manzon Allah ne kuma ni ban taɓa saɓa wa Allah ba kuma ba zan saɓa mishi ba kuma haƙiƙa Allah shi ne mai taimakona kuma Allah ba zai tozarta ni ba har abada sai sayyidina Umar ya ce to ya Rasulullahi ba ka kasance kana ba mu labari ba cewa za mu shiga har cikin masallacin Ka'aba za mu yi dawafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙwarai kuwa na ba ku labarin haka to amma shin ce muku na yi a bana a wannan shekarar sayyidina Umar ya ce a'a baka gaya mana lokacin ba ya ce to inda tunda ban gaya muku lokacin ba to haƙiƙa ka yi haƙuri lokaci zai zo wanda za ka je za ka yi dawafi za ka yi komai yadda kake so daga nan shi sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya tafi dai cikin fushi ya je wajen sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ya sake dai yi mishi tambayoyi irin yadda ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma irin amsoshin da sayyidina Abu Bakar irin amsoshin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi haka shi ma sayyidina Abu Bakar din ya bashi yace to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya muku cewa yayi mafarki ya gan mu mun je mun shiga mun yi dawafi a ɗakin Ka'aba wasu mun sun yi saisaye wasu sun yi wasu yi saisaye wasu kuma sun yi kwalkwabo mun yi aikin hajji ko kuma mun yi umra to shin ce muku yayi a wannan shekarar a banan nan sai na Umar yace a'a yace to tunda ku haka ne bai ce mana ga shekarar ba to kowa ya shiru da bakinsa to daga nan ne sai na Umar kuma sai ya shiru sai na Abu Bakar ya kara mishi da cewa hakika ya kai Umaru kai shiru da bakinka daina jin wani abu a ranka haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan gaskiya yake to ana nan ko sai sura ta sauka Allah yake cewa inna fatahna laka fathan mubina ya rasulullahi haƙiƙa mu mun yi maka budi budi mabayyani har zuwa da ƙarshen surar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira sayyidina Umar ya aika aka kira shi sai ya karanta mishi wannan sura ta inna fatahna laka sai sayyidina Umar ya ce to ya rasulullahi wannan fatahi ne wannan wannan budi ne wannan kuwa ai yace ya rasulullahi shin budin ne kuwa wannan abin da ya faru shine budin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kwarai kuwa wannan abin da ya faru shine budin ka jira ka gani to daga nan sayyidina Umar radiyallahu anhu sai zuciyar shi ta yi fari ran shi yayi dadi sayyidina Umar da ya koma gida kuma yayi tunani sai ya rika nadamar wancan bakin cikin da ya a baya da wancan damuwar da ya shiga da irin yadda ya rika zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a yi ne mishi waɗannan tambayoyin to daga nan sayyidina Umar ya ce wallahi daga nan sai na rika yin ayyuka masu yawa ban gushe ba ina yawaita sadaka ina yawaita azumi ina yawaita salloli ina ta sayan bayi ina yantar da su dan ya zama kafara na wancan abin da nayi kaji manya fa yace ina tsoron kada wannan abin da na faɗa ko wannan tambayoyin da nayi Annabi sallallahu alaihi wasallam su zama dalilin faruwar wani abu ga imani na yace nayi ta yin haka har sai da ya zama dai na ji zuciyata ta dawo wasai na tabbatar in Allah ya da babu komai to wayannan duka labarin abin da ya faru na wannan sulhu Hudaybiya da abubuwan da suka biyo bayan shi to ga masajiro da za a iya dubawa to reference abu na farko shine za a iya leka cikin Fathul Bari na Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani juz'i na 7 shafi na 439 zuwa na 458 da kuma Sahihul Bukhari juz'i na 1 shafi na 378 zuwa na 379 da kuma na 380 har zuwa na 381 da kuma juz'i na 2 shafi na 598 har zuwa dai na 600 da kuma sai yau Muslim shi ma juz'i na 2 shafi na 404 zuwa na 106 da kitabun sirra na Ibn Hisham juz'i na 2 shafi na 308 zuwa na 322 da kuma Zadul Ma'ad na Ibn Qayyim al-Jawziyya juz'i na 2 shafi na 122 har zuwa na 126 da Muktasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Abdullah ibn Najdi shafi na 308 zuwa na 350 da kuma Tarihu Umar ibn al-Khattab na Ibn al-Jawzi shafi na 39 zuwa na 40 to wannan duka insha Allah an duba za a ga wannan bayanin abubuwan da suka faru din nan har zuwa nan inda na tsaya to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo zuwa garin Madina an sami nutsuwa to sai wani mutum daga cikin jama'ar musulmai ya gudu daga garin Makka yau ana kiran shi Abu Basir ya daga cikin waɗanda ake azabtarwa a garin Makka mushrikai suna ta azabtar da shi saboda ya musulunta wani mutum ne daga Banu Saqif waɗanda suna da ƙawance tsakaninsu da Qurayshawa sai su Qurayshawa ɗin suka turo wasu mutane domin neman shi suka turo mutum biyu wayannan mutum biyu suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to akwai fa alƙawari tsakaninmu da kai don haka ka ba mu shi mu koma da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bada wannan mutum Abu Basir radiyallahu anhu zuwa ga waɗannan mutane suka fito da shi daga garin Madina har sai da suka zo Zulhulaifa sai zo Zulhulaifa sai suka sauka daga kan raƙuman su suka zauna suna cin dabino wani dabino aka da suka tawo da shi suka zauna suna ci Abu Basir sai ya ga wa ɗaya daga cikin su yace wallahi hakika na ga wancan takobin naka yana da kyau mutumin sai ya fito da takobin yake nuna mar yace kwarai kuwa ai takobin nawa mai kyau ne mai kaifi na jarraba shi na tabbatar yana da kaifi Abu Basir sai ya ce nuna min shi in gani sai ku ya nuna mar din yana nuna mar takobin Abu Basir ya daga takobin ya caba mar har sai da ya kashe shi shi kuma ɗayan na biyun da ya ga haka an kashe dan uwansa shi ma sai ya gudu da ya gudu bai da matsira sai dawo garin Madina ya shigo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a guje yana haki manzon sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi sai ya ce to tab wancan fa da ganin shi ya ga wani abun tsoro to shi ko yana zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam sai ya fadi yace an kashe abokin tafiyata an kashe shi kuma wallahi ni ma da na tsaya kashe ni zai can sai ga Abu Basir ya biyo bayan shi shi ma da dagwabin a hannun shi yace ya annabin Allah wallahi ka riga ka cika alƙawarinka ka ba su ni sun tafi da ni to sun je a hanya su kuma suka sake Allah madaukakin sarki ya tseratar da ni daga hannunsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka dai sai ya sake mai da shi zuwa gare su yace ka koma dai zuwa gare su to Abu Basir daga nan shi kuma sai ya gudu a hanya bai koma gare su ba sai ya gudu ya samu wani waje da ake kira shi Saiful Bahar gefen ainihin Bahar Maliya ne nan waje jan Judda a nan ya samu waje ya labe ya samu wata mafaka yana zaune a nan duk wani wanda ya riga ya musulunta in ya samu dama ya tsere daga garin Makka sai ya taho gare shi shi ma wancan Abu Jandal dan Suhailu wanda muka bada tarihin shi a baya wanda din nan ya gudu mahaifin shi Suhailu har ya mare shi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya koma da shi gida to shi ma dai sai ya sake samun dama ya gudu sai ya tafi wajen Abu Basir suka zauna tare daga nan duk wanda ya samu dama sai ya gudu zuwa gare su duk wanda ya musulunta sai ya gudu zuwa gare su wajen shi Abu Basir har sai ne ya zama dai sun dan taru sun yi yawa sai ya zama duk sanda suka samu labarin wani ayari na Qurayshawa ya taho zai wuce zuwa kasar Sham da sun je sun tare su sun hana su wucewa su kashe na kashewa su kwace dukiyarsu su samu abincin da za su ci to Qurayshawa dai abin ya ba su haushi kuma ya ba su tsoro sosai suka rasa yadda za su yi kuma da su don haka sai suka aika wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nemi shi magiya suna mishi magiya suna hada shi da Allah suna hada shi da zumunci cewa ya aika zuwa ga waɗancan mutane su Abu Basir da Abu Jandal da sauransu ya aika gare su cewa su dawo wajen shi a nan Madina an yadda ba sai kar su koma Makka amma su koma wajen shi a nan garin Madina don a huta da abin da suke yi to daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika gare su aka dawo da su suka koma nan garin Madina wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam to a farkon wannan duka ya faru ne a cikin shekara ta 6 bayan hijira a farkon shekara ta 7 kuma bayan hijira to yana daga abubuwan da suka faru shine wasu manya-manya daga cikin jaruman ko dakarun Qurayshawa sai suka musulunta sune sayyidina Amr ibn al-As radiyallahu anhu da sayyidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu da kuma sayyidina Usman ibn Talha shi sayyidina Amr ibn al-As shi ya fara musulunta ya kamo hanya zai taho garin Madina a hanya sai waɗannan mutum biyun Usman ibn Talha da kuma Khalid ibn al-Walid suka haɗu da shi suka taho gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka sake musulunta a gaban shi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hakika ga garin Makka ta jeho da mafi dadin kayan cikinta kasancewar wato waɗannan mutanen gaba ɗayan su kowanne daga cikin su jarumin gaske ne Usman ibn Talha ya daga cikin jaruman wato maharba na Qurayshawa shi kuma sai na Khalid ibn al-Walid a wannan lokacin dai a cikin garin Makka kusan babu jarumi kamar shi sayyidina Amr ibn al-As shi ma dai jarumi ne wajen yaƙin sannan kuma mafi yawan abubuwan da Qurayshawa ke shiryawa na yaƙi da sauransu shine kamar mai tsara abubuwa nasu da yake ya iya magana sosai kuma ya iya tsara abubuwa Allah ya bashi dabara da wajen iya magana da fasahar harshe to insha Allah saboda yanayin ƙurewar lokaci anan za mu dakata a cikin wannan karatu na tarihi da fatan Allah ya sa abin da muka ji ya ƙara mana so da ƙauna da girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa da gwamnati Allah alaihi hakika duk wanda ya shiga wannan addini na musulunci ko wane ne shi kuma ko ma wace kungiya yake a cikin addini ko a wace firaq yake daga cikin firaqun addinin musulunci lalle yana cin albarkacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya sani ko bai sani ba domin hakika irin hidimar da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne kadai yake da abun biya kuma shi zai biya su fatan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara musu yadda mu kuma Allah ya dada mu dan albarkacin su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu